barki amma na aure wai jiya mun tare ga na amarya kai kuma an gobarci ya kare sun batun da nake kai ka dauka na zare ka ci farin wanka ni na sakale shi na kore barkin zami na na yi ladab mun zauna ranar aure na burin da nake ka zama ango idan ka gane kuka murna ce ga babban logo buri na aure mun sallake ka totan zango nai safi na shirya ta filani
Time.